To salisatun, bismillah ar-rahman, salisatun mazu'atun sahiha, arubuha kamarahu arba'atu, murapalun muzayyalun mumasilu, warrabi'ul maqlu'u tammal kamilu. Salisatun, arura ta uku, tabaharul kamil. Wanda an faɗa yana da arurai guda uku ne, shi yasa wannan arurar ita ce ta ƙarshe. Mazu'atu ita ce wanda yake an yi jaz'u, ma'ana an shafe mata fa'ilun guda biyu, shi yasa baiti sai ya dawo mata fa'ilun guda biyu, guda hudu. Mutafa'ilun sai zama iyaka baitin kenan, a maimakon mutafa'ilun sahiha, wadda ita tana zuwa mutafa'ilun din, ita arura arubuha ko sahihatu ingantacciya, arubuha rarabanta kamar yadda malamai suka ruwaito arba'atu guda hudu ne. Ita wannan arura tana da rarrabai har guda hudu. Murafalu na farko, wanda yake an masa tarfili, shi ne mai an ƙara sababu hafif, shi yasa ya koma sai baitin ajiya zo mutafa'ilatun. An yi tarfili kenan muzayyalu, sai wanda yake an masa tazili shi kuma sai aji baitin ya zo mutafa'ilan. Mumasilu sai rarbi na uku, shi ne wanda yake daidai da arura, shi yasa sai aji baitin ya zo mutafa'ilun. Warrabi'u na hudun almaqadu, shi ne rarbin da yake maqaduwe, shi ne sai aji baitin ya zo mutafa'il. Tammar kamilu, barul kamil ya cika. Wa zai kawo baitoci na shahidai ga wannan rarban guda hudu? Hajjartu dalan ya su khabalan biramatai a jashala an tallas sabaka tahumu ila bi muhuta lifil amripta karatta wa aksaru wasu ya zuru menene tamar an tamirin wila na kaltuhumu an hidatin fafta asta washaka'u mahufun lam najid farigan kafa. Wane baitoci ne a ciki shahidai ga wannan rarban guda hudu? Shi na farko, wanda yake murafali, me ya shahidinsa? Baitin da yake cewa wala kad sabak tahumu ilai ya falim na za'a tawa'an ta akhir, shahidin menene? Wala kad sabaka mutafa'ilun tahumu ilai mutafa'ilun ya falim na za'a mutafa'ilun tawa'an ta akhir mutafa'ilatun. Kaga shi ne shahidin wanda yake murafali kenan ko? Tarfili rarbi na farko a wannan arurar ta uku. To wane ne na muzayyalin kuma? Jadasun ya ku numuka muhu abadan bi mutalifin riya, jadasun ya ku mutafa'ilun numuka muhu mutafa'ilun abadan bi mutafa'ilun talifin riya mutafa'ila, shi ne na wadda aka wa tazili ko? Sai wanda yake mumasilifa, wanne ne? Wa'izabtaƙar ta fala ta kun mutahashi'an wata jammali wa izabtaqar tafala takun mutafa'ilun mutakhashshi'an mutafa'ilun watajammali mutafa'ilun shine na mumasilun ko bi muhtalifil amri taqarata wa aktharu sai wanne ne shahidin makadoe ne wa iza humu zakarul isa ata aktharul asanati wa iza humu mutafa'ilun zakarul isa mutafa'ilun ata aktharul mutafa'ilun hasanati mutafa'il su ne an gama da su ko guda hudun gaba daya to tammal kamil baharul kamil ya cika baharul kamil ya cika an kawo duk larban nasa guda tara an fada dai da man cewa shi baharul kamil ya fi kowane bahari yawan larbai amma dangane da arurai akwai wanda suka fi shi ko wanda bahari ne ya fi baharul kamil yawan arurai ma'ana kenan sai ya zama yana da hudu ko yana da hudu shine za a ce ya fi baharul kamil tunda baharul kamil yana da uku ne arurai wanne ne ha da wili uku haba uku ne shi ma uku shi yasa arurai da ɗaya ne suna da uku uku ne wanne ne mai hudu ramlu yana da hudu kaga abin da ya faɗa game da ramlu ya faɗa yace lahu arurani kaga arura sa ko kuma ba su kai ba wasattu arur to baharul rajazi gaskiya yana da hudu wa intarum arurahu fa arba'u hamarun rubu fahiyya hamsin tatba'u yana da guda hudu to bayan shi ba mai hudu ba wani mai hudun baharul sari'i nawa ne da shi baharul sari'i mustaf'ilun maf'ulatu wanda yake koma mustaf'ilun maf'ula sai a mai da shi fa'ilun sai mai hudu ne lahu ariru tura arba'atu wa arubun faris alaiha sittatu baharul sari'i sai wanne ne mai hudu ko su kenan wannan su kenan kawai masu hudu ko hafifi bai kai hudu ba aruransa guda uku ne ku fita jihara ballantana wanda suka rage ba wanda za a ce ya haura uku to alhamdulillah sai mu tashi wanda bahari za a tashi hazaci baharin da yake mai wuya a yi mutahashi'an wata jammali ko wata hammali dan baka da shi kakka zama mai wulakanta kanka ka kyautata zama da babu wasu da yawa in babun ta zo kuma sai su wulakanta kansu munin kuma sai ya zamo ya fi munin babu ka fahimta abin da yake faɗi ko ya wuce wa dan babu wannan ba wai sai ka nuna babu din ba ka nuna kaman ma akwai din sai a rasa ma me kake ciki ko wa izabta qalta falla takun mutakhashian wata ruwaya wata jammali wata ruwaya kuma wata hammali ka jure babu ba kai ta bayyanawa ba wanda kome banda kome ayina ai a ganka kamar kana kai ne ma mai koma to sai wanne wai zahu mu zakarul isaata fa aksarul hasanati in kai musu ba daidai ba suka fadi kai musu ba daidai ba to sai sun fadi kuma abu goma da kai musu daidai haka halin su yake ba wanda shi Allah yake ya fadi me akai ba daidai ba to su a sukan fadi ba daidan ba amma dai sai sun kuma fadi daidan da yawa shi yasa ba azzalimai bane to alhamdulillah sai mu aje mu tashi warul hazaji Allah ya mana taimako Allah ya ba mu fahimta malaman mu Allah ya saka musu da alheri Allah ya mana jagora dukkan lamura dukkan amin ki Allah ya kaudi shi daga gare mu duk budi na alheri Allah ya mana shi Allah ya mana budi na alheri a dukkan lamura amin dan ta fatiha daya salatul fatiha uku